بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وديا دائما وأبدا استبتك الله سبحانه وتعالى وندي هدى مؤمن صافيا تلاهدي ترى قوتا ربيع الآخر الشيكالة تدبو لأليه دودة لاتين دي بيربان هجرة من زعل الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine tara din da ya ga watan biyu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatun mu na sira sirar kuma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta daga littafin ar-rahiq al-maktum a makon da ya gabata mun tsaya kan rusul quraish haka ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya taho da niyyar umara zuwa makka tare da sahabbai kuma tare da wato ba tare da shirin yaki ba sun zo Hudaybiya kuma aka rika aika manzanni tsakanin su da Qurayshawa wannan su aika ana tattaunawa mun tsaya inda Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi yazo haka ne ko a tsakiyar zancen sa zamu tashi inda yake cewa thumma inna urwata ja'ala yarmuqu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimahu lahu haka ne yawa nan zamu tashi la Allah baka sa alama ba ko yawa yace thumma inna urwata ja'ala yarmuqu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan shi urwa ibn mas'ud al-thaqafi yadinga lura shine yarmuqu yana kallon abu dan ya lura da shi yana lura da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimahum lahu da kuma girmamawar su gare shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam wato yadda alaka take tsakanin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yadda suke girmama shi wannan shine abinda shi Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi a daga cikin wakilan su mushrikai kenan lokacin da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga sahabbai yadda suke yaga girmamawar da suke masa to shine har ya lura da wannan ya shiga hankalinsa faraja'a ila ashabihi sai koma zuwa makka cikin gari gun yan uwansa mutanen makka faqala sai yace ai qaum kai jama'a wallahi na rantsa da Allah laqad wufittu haqiqa an aike ni cikin tawaga shine wufittu an sa ni cikin tawaga daban-daban alal muluki zuwa ga sarakuna na je fadar sarakuna ba daya ba sarki kaza da sarki kaza sai ala qaisara zuwa wato fadar qaisar nan ce qaisar shine wa eh sarkin kisra ko sarkin rum na rum dai yawa shine tura suke ce masiza ai muna ji ana cewa siza ko mun san Julius Caesar da ake fadi to shi siza din shine sunan sarautar kenan kamar yadda ake cewa fir'auna sarautar misra siza kuma sarautar byzantine shine daular rumawa a wancan lokaci a qaisar kuma abinan kisra shine na farisa yawa yace wa kisra wan najashi da kuma najashi shi kuma sarkin ina kun sani sarkin Habasha domin duk waɗannan manya-manyan sarakuna ne da su ake ji da su a wancan lokaci to shi Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi yake cewa wallahi an tura ni cikin tawaga daban-daban zuwa gun sarakuna daban-daban na shiga gurin Qaisar na shiga gurin Kisra na shiga gurin Najashi shi kun ga wayayen mutum kuma dama in ba kuma ta ba ƙarshen darasin mu na makon da ya gabata ai na ambata mana shine mutumin da da Qurayshawa suke cewa ina ma shi aka saukarwa Al-Qur'ani shi wannan Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi wannan dai zancen su ne sai yake cewa to a wannan zuwa da nayi na tawagan nan daban-daban da naje gun sarakuna yace wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan yace wallahi ban taba ganin sarkin da mutanansa suke girmama shi irin yadda mutanen wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ban taba ganin sarkin da mutanen da suke tare da shi girmamawar su ta kai irin girmamawar da mutanen Muhammadu suke masa ba sallallahu alaihi wasallam to sai ce wallahi na rantsa da Allah in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum innan yana nufin ma ai ma tanakhama nukhamatan bai taba yin wani kaki ba ma'ana banga yayi wani kaki ba a zaman da muka yi kaki zai bude bakin sa zai kaki mun san dai kaki ba sai an fassara shi ba sai ce illa rafa illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu sai face wannan kakin in ya tashi tofa shi sai ya tofa shi a tafin ɗaya daga cikin sahabban in ya bude bakin sa zai zubar da tafi ai kaki sai ɗaya bude tafin hannun sa sai ai masa wannan kakin a cikin hannun sa fadallaka biha wajhahu wa jildahu sai shi mutumin wato ɗaya daga cikin sahabban in ya sa hannun sa aka yi masa kakin a hannu sai ya mutsika fuskar sa da kuma fatar jikin sa da shi wannan kakin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ko ai ba wani sarki da ake masa haka to shine abin da yake faɗa ya gani da idan sa yadda sahabbai suke girmama wannan fadduka tsayawar da aka yi a Hudaybiya da zuwan da yayi dan ya wakilci su mushrikan Makka su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yaji mai suke tafe da shi mai kuma zai koma ya gaya wa mutanen Makka to a lokacin ya lura da wannan abun da yake aukuwa sai ce wa idza amarahum ibtadaru amrahu yace wallahi in ya umarce su yanzu nan da gaggawa za su aikata abu yana cewa ku yi kaza za su yi wannan fa kafiri ne bai musulunta ba yake bai wa sahabbai shaida cewa ga yadda halin su yake shi yasa dole kai mamakin a yanzu kuma a samu musulmi wanda dan uwansu ne ya kamata ya zama mai taimakawa sahabbai mai son sahabbai shi kuma rantsewa zai yi cewa waɗannan mutanen su ne shugabanni a mutanen banza in ana neman munafikai aka ce waye ya sahun farko munafikai sai ba da misali da su kuma sai dauko manyan da suka fi daraja sai ce ma Abubakar ga kafiri ya ba da shaidar mutanen kirki ne ga kuma musulmi shi kuma ko in ce mai da'awar musulunci yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sauki Allah shiryar Allah shiryar to shine yake fadin wannan shi wallahi bai taba ganin mutanen da suke girmama Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba ai wani shugaban su irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce wa idza tawadda in kuma yi alwala kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi yace idan kuma yi alwala zaka ga kamar su kashe kansu wajen kokuwa su ɗebe sauran ruwan shine wudu'ihi wudu ana nufin ma'il wudu ruwan alwala ba wudu bane ko kun dai san wannan sai ce wa idza takallama in kuma yayi magana khafidu aswatuhum inda take sai kaga sun shuru sun saurara suna jiran maganar sa to kun ga wannan abin da wannan yake faɗa shine galibin halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aka san su da shi idan a cikin alqur'ani muka ji an yi fadakarwa akan wata rana wani yayi wani abu sabanin haka to a ranan ne yayi wannan kuskuren tunda dama su ba masumai bane ba abinda zamu zo yanzu mu sa a cikin tarihin su bane mu sai to ai gashi nan akan wa aka saukar da latar fa'u aswatum sai a ce to ai aswatakum sai gashi nan ai Abubakar da Umar kaza daga to kaga ashe ba sa girman manzon Allah su an yi wani abu sau daya sai ka mai da shi hali wannan ko sau dayan ma ya gani ya dauke shi shine kuma halin su ku duba ku gani wato mizanin ne yadda ya bambanta idan mutun yana da mummunan nufi to alheri ma sai ya juya shi ya zama sharri wannan kuma shine abin da ya faru wato tsakanin addinin musulunci da shi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauki Allah ya sauki Allah ya shiryar to shi da sai yake cewa kuma har yanzu yace wa ma yuhidduna ilayhi an-nazara kuma wallahi ba sa iya wato zura idan su akan idan sa shine la yuhidduna in an ce hadda ilayhi an-nazar shine ka kurawa mutum ido ka kasa daukewa yace wala yuhidduna ilayhi an-nazara ba sa iya kurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido ta'ziman lahu domin girmama shi da suke saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa iya sa idan su cikin idan sa ana tabba ku kissar Amr ibn al-As ba sau ɗaya ba. Amr ibn al-As, mun san waye Amr ibn al-As, yake cewa kafin yin musulunta babu fuskar da ya tsana ya gani irin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya san shi, baya san ya gan shi, amma lokacin da ya musulunta yace wallahi bai taba samun fuskar da yake san ya ganta irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, kuma yace wallahi baya iya daukar idaninsa kwaya biyun nan ya zuba a idanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama shi da yake, baya iya bari su hada ido, har yake cewa da za a ce masa ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan musuluntarsa, ya bada iyaya siffar annabi sallallahu alaihi wasallam take, yace wallahi akwai inda zai iya kuskure saboda shi ba zai iya kallon annabi ba sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake girmama shi. Kaga wannan wanda ya taba tsanarsa kenan fa, wanda ya taba da kafiri ne, baya san sa, baya san abin da yake tafi da shi, amma ya juye da irin wannan soyayyar saboda tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yace za a ce kuma wanda ya taba bautar gunki shikenan Allah ba zai gafarta masa ba, ya zama tabbataccen azzalimi. To ga wannan ya taba bautar gunki, ya tuba saboda girmamawa da kunyar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai iya kallon sa ba, kai da za a ce siffanta shi ce ba zai iya ba. Kunga ya kamata ku rika yin karatu da Allah, a rika yin karatu kuma a rika adalci, duk da na san wasu waɗanda labari ake ba su dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu labarin ake barwa ba su suke karantawa ba, sai a dauko iya wurare da aka ce nan sun yi kuskure, nan sun faɗi wani abu, dama ai ɗan adam ne ba, su ba annabawa bane, an samu inda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure, amma shi da yake ya san ga abinda Allah madaukaki ya faɗi akan su, ga kuma shi abinda ya sani dama akan su na da'an ne, ko yayi fushi da su akan wani abu, to iya wannan abun ne na wannan lokacin ba ni har abada bane. Shi yasa muka ga da ya rasu cikin yadda da su, ya rasu cikin natsuwa da kwanciyar hankalin da cewa mutanen kirki ne, ya dauki amanar addinin kaco kam ya dora a hannunsu tun kafin ya rasu, yace kuje ku yi kaza, kuje ku yi kaza, kuje ku yi kaza, da bai yadda da su ba, da wasiya zai bayar, ya kira iyawan da ya yadda da shi, tunda ba za a ce dai har abada ba wanda ya yadda da shi ba, yace to kada ku yadda da duk wannan sahabban, kamar da su shi a suke cewa dukkan sahabban annabi duk sun kafirta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wai sai mutum uku ko sai mutum hudu, wannan irin addini ne haka, daga zuwansa ya yi tarbiya ya karantar, amma yana faduwa ya rasu duk an kafirta saboda kawai ba a dauki Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu an dora shi ne khalifa ba, kuma a dauki cewa duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya duk abin da ya faɗa akan su na alheri duk an rusa shi an lalata saboda wannan kuskure, in kuskure ne abinda ita wasiyyar da babu ita, babu wanda zai tabbatar maka akwai wasiyya daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga Allah cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu duk da mai falala ne, mai daraja ne, mai girma ne daga cikin ahlul baiti, an rubuta wani abu cewa shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk duniya ba mai tabbatar maka wannan ƙarya ne. To a zo a ce sahabbai sun kafirta saboda ba su yi wannan ba, kai ka dauka gaba ɗayan halittar mutane, an halice mutane ne saboda kawai su yarda da khalifancin Ali, ina zancen tauhidi, ina zancen abautawa Allah shi kadai, akan me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki mutane, akan menene? Akan tauhidi ne, don haka bautawa Allah din shine asalin sababin wato halittar mutane, abautawa Allah shi kadai, ba a zo kawai ayi magana siyasa ba. Allah madauki ya taimake mu, kuma ku duba ku ga na shagiya mana wannan magana, idan magana ce ta magana ta fatar baki ko in ce ta yabo da za a yi akan wani, Allah madaukaki wanda ya san komai, ya san kowa, ya san zuciyar kowa da ya halitta, ya faɗi kalmar yabo akan sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu labari a wurare da yawa cikin alkur'ani cewa radiyallahu anhu ya yadda da su, kuma ya ba mu labarin zuciyarsu cewa su din sun yadda da shi, wannan gaskiya ne ko ƙarya ne? Gaskiya ne, Allah baya ƙarya, don haka Allah yana ba da labarin abin da ya san shi ne sakamakon ƙarshe, in a tsakanin wannan lokacin daga lokacin da aka saukar da wannan ayoyin cewa ya yadda da su ƴan aljanna ne kafin mutuwarsu, in sun aikata wani abu na laifi ko zunubi ne, ko da babban zunubi ne, to wannan abin da ya faɗa a Qur'ani dalili ne na cewa Allah ya gafarta musu wancan, tunda shi mai sanin komai ne da kowa, ya san abin zai faru. na sha ba ku misali da maganar Abu Lahab. Abu Lahab waye shi tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Abu Lahab babban annabi ne. Abu Lahab dane na Abu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib shine ya haifi Abu Lahab. Wannan Abu Lahab dai da muke karantawa cewa dan wuta ne. Abdul Muttalib da ya haifi Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi ya haifi kuma Abu Lahab. Kani ne ga Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da bai yi imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam har yake masa makirci da sharri, sai Allah ya saukar da Qur'ani ga aya nan muna karantawa har tashin alkiyama. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalata alhatab fi jidha hablum min masad. Wannan ayar ko surar ta fita daga Qur'ani muna karantawa? Mun daina karantata? Akwai wanda ya isa ya ce wannan ba Qur'ani bane? A yau shi aka saukar da ita a Madina ko a Makka? A Makka. Tun farkon musulunci, saboda makirci, saboda sharrin da Abu Lahab yake kullawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya saukar da wannan sura Sukutum, sura gata. Kuma har zuwa yau ba a shafe ta ba. Ashe lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ko sura ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya saukar da ita ne saboda shi Allah shi ne mai sanin komai da kowa, ya san zuciya, ya san me zai je ya dawo, ya san Abu Lahab ba zai musulunta ba. Inda ya san Abu Lahab zai zo ya musulunta daga baya, da ya san Abu Lahab zai musulunta, zai saukar da wannan? Domin idan da ya musulunta lokacin da aka yi hijira, koma da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, sai Abu Lahab ya musulunta da shi da matar tasa. A ci gaba da bamu labarin cewa ƴan wuta ne za su shiga wuta bayan gashi sun musulunta, sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun bi addinin sa kafin su mutu. Ashe wannan labarin na cewa za su shiga wuta an bada shi ne saboda tabbacin cewa ba za su musulunta ba. Don haka ashe in mai bada irin wannan labarin wanda ya san zuciya, Allah kenan da ya halicci zuciya, ya bada labarin ga wani ya yarda da Allah, Allah ya yarda da shi, to karka kawo abin da ya aikata a tsakanin wannan lokacin. Labari ne da ya tabbata cewa ko ya aikata wani abu a tsakani, to sakamakonsa na ƙarshe da shi ne ɗan aljanna ne. Kun fahimci wannan zance? Saboda me maganar ba irin wato ta saba wa hukunci irin namu. Mu ɗan adam za ka ga mutum kana san shi yau, gobe sai ka canza ka koma gun wani baka san wancan ɗin. Saboda me ba mu san gaibi ba. Yau za ka yabi wani kai ta yabansa, ai wani mutumin kirki ne, wani mutumin kirki ne, saboda abin da ya bayyana gare ka a matsayinka na ɗan adam da baka san cikin zuciyarsa ba. Ran da ya kuntuma maka wani sharri, ko kuma haka kawai zuciyarka dai saboda san zuciya baka san sa, sai ka juye sai kuma ka koma baka san sa, baka yabansa, ba za ka iya faɗin kalmar yabo da alheri a kansa ba. Don me? Dama kai baka san gaibi ba. Amma mahalicci wanda ya halicci zuciya ya san me a cikin zuciyar mutum, ya san me mutum zai aikata a kowane lokaci, kuma akan me mutum zai mutu, ya bada labari cewa wani mutumin kirki ne, na yadda da shi, ya yadda da ni. Kai kuma yanzu sai ka zo ka ce a mutumin banza ne, ai kafiri ne, bai yadda da Allah ba, shi kuma Allah ya ce ya yadda da shi. Kaga wannan hukunci sai tsakaninka da Allah ranar tashin alkiyama. Allah ya kyauta. To mu je ina ne? Sai ce wa ma yuhidduna ilayhi an-nazara ta'ziman lahu, ba sa iya kurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido saboda girmamawa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wa qad arada alaikum hu, yace wa qad arada alaikum khuttata rushdin faqbaluha. Kuma gashi shi wannan, wannan duk maganar waye? Maganar Urwatu ibn Mas'ud ne al-Thaqafi. Sai ce gashi wannan bawan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kawo muku khutta ta alheri, ta shiriya, don haka sai ku karbe ta. Me ma'anar khuttatu rushdin? Ma'ana ya zo muku da shawara da ra'ayi na alheri, cewa a yi sulhu, ni a ganina ku karbi wannan sulhun da ya zo muku da shi, shi ne ma'anar khuttatu rushdin ɗin. Allah sa kun fahimta. Sai ce faqbalu, hato ku karba. To yanzu abin da za mu ji wani abu da ya faru kuma ana cikin wannan hali kafin da duk akai ga wato yin wannan sulhu. muna so insha Allah yau mu kai ga yadda akai har sulhun ya kare huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah madaki ya fadi a cikin alqur'ani wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alayhi to akanta za a yi magana ya aka saukar da wannan aya malami yake cewa walam ma ra'a shababu quraishin at-ta'ishuna yayin da samarin quraishawa waɗanda suke abubuwa babu kintsi shine at-ta'ish shababun ta'ish mutumin da yake reckless haka yake abu da ba tare da lura da me zai je ya dawo ba mun san samari ai muna da irin wannan abun da yawa ko zaka ga dattijai suna cewa abu sannu sannu abi a hankali duk abin da za a yi sai a ce a'a a tsaya a lura da me zai je ya dawo tukuna shi ku saurayin in ya tashi abinsa baya kallon wai me zai je ya dawo kawai ransa ya bashi yayi maganin abun yanzu galibi haka yake to tsakanin samarin quraishawa da shugabannin su da tijai an samu irin wannan yayin da su waɗannan samarin quraishawa at-ta'ishuna waɗanda suke abu haka gaba gadi babu tsari at-tamihuna ila al-harbi kuma masu kwadayin ayi yaki su kawai so suke a gwara ba ruwan su yayin da suka ga ragbata zu'ama'ihim kwadayin shugabannin su fi sulhi na cewa za a yi sulhu sun ga manyan suna son a zauna lafiya kuna fahimtar zancen a fakaru ay fakaru fi khuttatin tahulu bainahum wa bain as-sulhi sai suka yi tunanin wani tsari wani plan da zai shiga tsakanin su da wannan sulhu yadda za a fasa ba za a yi wannan sulhu ba su abinda suke so shine a buga a yaki komai ta fanjam mafanjam in ji saurayi to shi abin da yake so kenan sai suka hadu suka yi meeting suka yi shawara su je su tsokano musulmi saboda kada a yi wannan sulhu kuna fahimtar zancen fa qarraru an yakhruju layla don haka sai suka yanke shawara shine qarraru cewa su fita cikin dare waye tasallalu su zare jiki su fita ba tare da an sani ba shine tasallul ila mu'askaril muslimin su je gurin sansanin musulmi wa yuhdithu ahdathan su farar da fararun abubuwa ma'ana su kintsa wata fitina tush'il nar al-harb wanda zata kunna wutar yaki su je su tsokani musulmi su kunna wutar yaki ayi wani abu wa fi'lan kuma haka akai qad qamu bitanfizi haka ne ko bitanfizi hadha al-qarar haka suka tsaya sai da suka ga cewa sun zartar da wannan abu da suka yanke hukunci za su yi faqad kharaja 70 aw 80 minhu sai da aka samu mutum 70 ko 80 daga cikin samari masu wannan hali laylan cikin dare fahajamu a ina ne yawa fahabatu min jabal at-tan'im suka sako daga dutsen at-tan'im wato dutsen da na bamu labari da ake cewa dutsen tan'im wanda yake daga shi sai shiga cikin garin makka inda shine farkon al-hilli wa hawalu at-tasallula ila mu'askari al-muslimin kuma suke kokari su zare jiki su shiga cikin wato sansanin musulmi ghaira anna muhammad ibn maslamata sai dai muhammad ibn maslama qa'id al-haras wanda shine shugaban masu gadi i'taqalahum jami'an ya kama su shine i'taqalahum yayi arresting din su ya kama su gaba ɗayan su su 70 din nan ko 80 din nan haka aka kamo su waragbatan fi sulhi kuma saboda kwadayin wannan sulhu atlaqa sarahum annabi sallallahu alaihi wasallam wa afa anhu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi abinda yafi so ayi shine sulhun nan ba san ayyakin ba kamar yadda suka riga suka yanke shawara in ba kuma ta dai abinda muka faɗa a baya ba to saboda wannan kwadayin na ayi sulhu din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama atlaqa sarahum sai wato ya sake su shine atlaqa sarahum ya bada izinin a sake su sannan kuma wa afa anhum yayi musu afwa wa fi dalika dangane da haka ne anzalallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya yace wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum Allah shine wanda ya kame hannun su ankum daga gare ku ba su iya taba ku ba wa aydiyakum anhum ya kame hannunku daga tare daga gare su kuma kuka yi musu afwa kuka kyale su ba ku taba su ba a ina bi batni makkata a cikin makka nan malamin sun tattauna akan me ake nufi da batnu makka yutlaqu ala mawdu'ain suna cewa ko dai zama ana nufin ita cikin makka din ko kuma a ce ita kanta hudaybiyya tunda makka ne yau domin har zuwa yanzu mutum yana sakkowa hudaybiyyan nan da ake ta zance yanzu a makka take kana wuce cikin gari ba nisa ga hudaybiyyan nan don haka shi yasa Allah madauki kirata makka domin an kwatanta ta da an baro madina sai da aka zo makka ga makkan nan ana ganin ta to duk batnu makka ne shine abin da yake nufi au hudaybiyya din ake nufi min ba'di an azfarakum alaihim bayan ku Allah ya riga ya ba ku nasara akan su ma'ana kun ci nasarar kama su sai Allah madauki ya hana ku taba su kuka yi musu afuwa su ma kuma dama sun kintso akan za su ta da wani abu na fitina na yaki sai Allah subhanahu wataala ya hana su aka tona su kuma aka kama su wannan shine sababin saukar wannan aya dan dai mutum koda yana karantawa ne a suratul fatih ya san ga abin da ya auku a wannan guri to yanzu zamu je kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu safiran ila quraishi ga yadda akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Uthman ibn Affan a matsayin jakadan sa zuwa gun quraishawa cikin makka yace wa hina idin a wannan lokaci arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yab'atha safiran yu'akkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufin ya tura jakadan sa wanda yake zai tabbatar wa quraishawa mawqifahu matsayin sa wa hadafahu da kuma manufarsa min hadha as-safar daga wannan tafiya fada'a umar ibn al-khattab sai kira Umar dan Khattab li yursilahu ilayhim dan ya aika shi zuwa gare su fa atazara sai Umar ya kawo uzuri Umar radiyallahu ta'ala anhu ba dan tsoro ba sai kawo uzuri qa'ilan yake cewa ya rasulullahi ya manzon Allah laysa li ahadun bi makkata ni bani da wani a cikin garin makka min bani adi ibn ka'b daga cikin kabilata ta banu adi banu adi ibn ka'b wanda yake yaghdabu li in uzitu wanda zai fushi saboda ni ya tsaya ya kare ni idan an cutar da ni ma'ana ni ba dan dangi bane a cikin makka fa arsil uthman ibn affan ina bada shawarar a tura uthman ibn affan fa inna ashiratahu biha domin ku shi uthman ibn affan dangin sa na jini har yanzu su ne shugabanni a makka waɗannan kafiran na makka shugabannin su a lokacin nan dangin Uthman ibn Affan don haka shi in sun ganshi babu mai kokarin ya ce ya taba shi ya cutar da shi da wani abu ko me zai faru tunda wannan magana ta kabilancin larabci tana nan a gurin su kafirai dan saboda duk da ya canza addini yanzu shi musulunci yake so suna kafirci to ba za su taba shi ba kun fahimci zancen to fada'ahu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yadda da wannan shawara yadda da wannan shawara ya kira Uthman wa arsalahu ila quraish ya aike shi zuwa quraishawa ce kaje ka shiga cikin gari ka samu quraishawa wa qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akhbirhum ka ba su labari kai Uthman anna lam na'ti liqital mu ba mun zo ne dan yaki ba kace musu mun zo ne dan mai umara kawai wa innama ji'na umaran shine mu mun zo domin yin umara wad'uhum ila al-islam ka kira su zuwa musulunci wa amarahu an ya'tiya rijalan bi makkata ya umarce shi cewa ya je wurin wasu mutane maza mu'minin wanda suke mu'minai wa nisa mu'minat da kuma mata mu'minai su ma fayubashshiruhum bil fath ya musu bishara cewa ai an samu fatihu ma'ana insha Allah an ci nasara yanzu kun huta su waye waɗannan mutane lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ai akwai waɗanda ba su samu damar yin hijirar ba a cikin mu'minai suna nan suna zaune a cikin makka ko saboda kafirai sun hana su hijira an fi ƙarfin su an hana su su yi an kwace dukiya da komai nasu an hana su su fita kun san a ƙarshen lamari ai sun yi kokarin su hana da yawa daga cikin sahabbai fita daga makka to waɗannan da su samu fita ɗin nan sun yi hijira ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Uthman in ya shiga gari yaje ya same su yayi musu bushara tunda an san har yanzu suna nan akan imani aje a gaya musu cewa su yi hakuri kuma ai musu bushara cewa a lokacin cin nasara ya zo wa yukhbiruhum kuma ya ba su labari anna Allah azza wa jalla cewa Allah subhanahu wa ta'ala mudhhirun dinahu mai rinjayar da addinin sa ne ma'ana lalle zai rinjayar da addinin sa bi makkata a garin makka hatta la yastakhfi fiha ahadun bil iman ta yadda zai zama babu wani wanda zai buye da imanin sa a cikin garin makka duk dai aka aiki Uthman da wannan sako mu ci gaba fantalaqa Uthman ya kama hanya hatta marra ala quraish har yabi inda quraishawa suke bi balda a wani wuri ana ce masa balda wani wadi ne wanda ke gabashin makka sunansa balda na kabilar asalinsa sun ce na kabilar fazara ne fazara daga cikin quraishawa faqalu sai suka ce aina turidu da ya hadu da wasu quraishawan kafin ya shiga cikin gari ne shine sai suke tambayar sa kai Usman ina zaka ne faqala sai ce ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya aike ni ga kuma sakon da ya aiko ni da shi kaza ne da kaza da kaza qalu sai suka ce qad sami'na ma taqul mu mun ji abin da kace mana su quraishawan da suke tare sai suka ce masa mun ji sakon naka famfiz li hajatika je ka ka isar da bukatarka wa qama ilayhi aban ibn sa'id ibn al-as har aban ibn sa'id ibn al-as shi ma dai daga cikin kabilan quraishawa wanda ke asalin su ma banu umayya ne ya miƙe farahaba bihi yayi masa barka da zuwa marhaban da lale thumma asraja farasahu sannan ya saukar masa yayi masa siddi ya gyara masa siddin dukin sa fahamala Uthman ala alfars kuma ya dora shi akan wato wannan doki nasa ma'ana ya kintsa masa dokin sa shi wa aban ibn sa'id ibn al-as din yazo masa doki ya gyara masa siddi yace ga ma doki hau kaga wanda ake tsoran da za a kashe shi inda wani ne amma kaga saboda wannan dangin su ne dan uwan su ne suka bar shi ya shigo wannan maganar ina so amfani da wannan damar in tuna mana wani abu Ibn Hazm yayi maganar nan kuma Ibn Taymiya ya nakalto wannan maganar tasa a cikin Minhajus Sunnah la'alla zamu zo kanta a cikin darasi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu da Quraishawa da Muhajiruna da Ansar suka yanke shawarar zabar Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a matsayin khalifa ai masu shi'a suna sukan cewa Abubakar da Umar yaudara suka yi fin karfi suka yi makirci suka kulla aka je Saqifatu Bani Sa'ida aka dabbara abin da aka dabbara na dabara da makirce makirce aka kulla kulle kulle aka dora Abubakar shine Ibn Hazm yake cewa waɗannan mutane ba su yi tunani ba da sun san suwaye kabilun Larabawa da matsayin kabilar Abubakar da kabilar Umar a yadda larabci yake da yadda larabawa suke tunani yace da shi ba su faɗi wannan abun ba domin kabilar Abubakar Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba shi da wata kabila mai karfi da za ta iya kare shi wanda har ya ture Sa'ad ibn Ubada Sa'ad ibn Ubada fa a garin su ake Sa'ad ibn Ubada waye Sa'ad ibn Ubada shugaba ne a cikin al-Ansar lokacin su al-Ansar mutanen Madina sun hadu ne a Saqifatu Bani Sa'id su ne suka je Saqifar ba su Abubakar ba sai Abubakar labari suka ji daga baya suka bi amma waɗanda suka hadu a Saqifatu Bani Sa'id domin su nada shugaba a cikin su ne mutanen Madina su al-Ansar suka ce tunda dai manzon nan a garin mu yake kuma a garin mu ya rasu dan haka ya kamata a ce mu ne zamu gaji shugabancin sa wannan dai yana nuna maka dama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasiyar ba inda da wasiya a rubuce babu wanda zai tsallake ta yayi mutanen da aka gaya musu ga yadda za ku yi farauta suka yi da'a ga tsarin farauta aka gaya musu ga yadda za ku yi aure suka yadda da wannan ga yadda za ku yi kaza suka yadda duk sallah da azumi duk sun yadda da wannan sai wasiya akan shugabanci kuma zamanin da ba komai ba wata dukiya da za a yaki a kanta wahala ma aka sha wahalar ya yada wannan addini ba magana ce wai akwai wani dadi a mulkin har za a yi kokarin a yi makircin a go a kwace shi ba Umar lokacin da ya shiga ya samu mulki ya zama khalifa bayan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu fuskar sa wani irin rami da tayi saboda ramewa ya kanjale saboda mai saboda wahala ta rayuwa ba kudin ba komai da ake samu ba abin da za a ci sai ya zagaya Madina kowa ya ci ya koshi sannan yayi bacci ya ji an nutsu sannan zai dawo neman abinci ya ci shi haka ya dauki shugabancin saboda shi amanar hakikatan ya rike ta to ina maganar suna da kudi ko akwai wani kudi da za a yi fada a kansa har a zo a ce an ture Aliyu saboda makirci ba a san Aliyu mutanen da suka zauna da Aliyu nan lafiya suka yi zama mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su a matsayin dalibansa duka ba tare da wai cewa ba sa laifi ba sun yi laifuka har a gaban sa sun yi laifuka an saukar da ayyu me yasa kuka kaza duk da gaske ne amma Allah madaukaki duk ya gafarta musu akan karkashin kowace aya in an fadi wannan zai ce inna Allaha ghafurur rahim saboda shi duk abin da ya fada yana da manufofin sa to abin da nake so in kai gare shi wanda Ibn Hazm yake fadi cewa Abubakar da Umar ba su da kabilu masu karfi yadda har za su iya kare kansu daga al-ansar yaya al-ansar din nan ku duba ku ga sun zo za su sa Sa'd ibn Ubadah da Quraysh da wannan su muhajirun Abubakar da Umar da Abu Ubaidata suka zo suka ce a'a abin nan fa ba haka yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shugabancin nan a Quraishawa yake a Quraishawa yake kun ga dukkan su Quraishawa ne su al-absuwa su muhajirun sai shi dan haka har wannan ɗaya daga cikin su ya ce a minna amirun wa minkum amirun ku ku nada naku mu ma mu nada namu kamar a rika tanawubi yau waɗannan su yi shugabanci waɗannan su yi shugabanci sai Abubakar ya ce a Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace kaza Quraishawa ne zasu kuma kama hannun Umar zai daga ba shine yake son abun ba so yake kauda abun ma daga kansa sai kama hannun Umar zai ce to a ga wannan shi ya kamata mutumin nan mai karfin zuciya ne shi ya kamata ku dauka zama shine khalifa sai Umar ya ce wallahi ba haka ba ai ba haka ake yi ba mu mun tabbatar da kai ne shugaban mu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai yake sa kai mana sallah kafin ya rusu sai fara kawo wannan a matsayin hujja kaga inda akwai a lokacin nan akwai wani abu rubutacce ko wata magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kurukuru wanda ba ta daukar wata fassara cewa inna rasu Ali ibn Abi Talib shine khalifa bayan ku wallahi waɗannan mutane ba su zo suna wannan rikicin ba ba su zo suna tattauna ba ai gaba ɗaya sai su ce kai wannan lamarin fa na gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar umarni cewa abi wa Ali radiyallahu ta'ala anhu gaba ɗayan su wallahi za su mika amma rashin abin ne yasa aka tattauna wannan abu babu duk duniya ba mai tabbatar ma wannan ta hanyar isnadi mai kyau ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lafazi inna mutu wa ana ni khalifa wallahi bai faɗi wannan amma akwai maganganu da za a iya cewa to kaza ake nufi sai a yi musu fassara nan ma a fassara kaza amma sarihi magana sarihiya wadda ba ta daukar wata fassara babu wannan abu la alqur'ani la ahadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu lafazin maula ba ya nufin shugabanci magana soyayya ne da jibinta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shi yasa sahabban ba su fahimci maganar shugabancin ba a maganar sa da sun fahimci wannan da ita za su yi to a lokacin ne shine Ibn Hazm yake cewa yadda wannan mutanen al-ansar mutanen Madina suke jin damuwar inda magana ce ta damuwa ta kabilanci suna damuwa cewa Sa'd ibn Ubadah dan uwansu ya rasa wannan shugabanci in akwai wasiya ga Ali ibn radiyallahu ta'ala anhu ya za su taimaki Abubakar su kyale Ali radiyallahu ta'ala anhu kun gane wannan shine Ibn Hazm yake cewa wannan mutanen ba za su yi haka ba mutane ne fa da suka bada rayuwarsu dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rabu da iyayensu da matansu da dukiyarsu suka bada gidajensu aka zauna kuma duk su zo su lalata shi akan sun ki karbar shugabancin kuma shugabancin nasu yayi hasara sa sun bashi sun ba Abubakar Abubakar inda ba shi da kabilar da za ta iya kare shi a wajen yaki kabilar sa ma ba mai yawan mutane bace haka Umar radiyallahu ta'ala anhu kabilan Adi banu Adiyin a cikin Quraishawa ba mai karfi bace ba su ma da yawa aslan shi yasa mafi yawan tataburzar da aka yi da mutanen Quraishawa da Quraishawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da banu Umayya aka yi kasancewar har a Madina sune shugabanni su Abu Sufyan a lokacin da wato kafin su musulunta daga baya ina fata kun gane wannan zancen. Don haka maganar waɗannan mutane a ce an yi wani makirci haka kawai wata dabara simple abu kawai ka faɗi ka ce haka aka yi saboda jahilcin tarihin da yadda abubuwa suke kawai ka samu wata kalma ɗaya a nan kalma ɗaya a can wannan ba haka lamarin yake ba. To mu ci gaba. Uthman radiyallahu ta'ala anhu waɗannan mutane har suka dora shi akan doki suka ce ya ci gaba ya shiga cikin gari fa hamala Uthman alal faras ya dora shi akan wannan doki wa ajarahu kuma ya bashi kariya wa ardafahu ya kuma wato ya hau bayan dokin wato aka goye shi a bayan dokin hatta ja a makkata har Uthman ya shigo garin makka wa ballagha risalata ila zu'ama'i quraish ya kuma isar da wannan sako zuwa ga shugabannin quraishawa falamma faragha yayin da ya kare isar da sakonsa aradu alaihi an yatufa bil baiti a lokacin sai quraishawa suka ce to shikenan tunda ka isar da sakonka yanzu maimakon ka koma haka ga dakin nan mun bar maka je kai dawafi sai ka ga Uthman me Uthman yi farafada hadha al-ard sai ki wannan abu da aka bijiro masa yace wa aba yaki dawafin yace wallahi bazan yi dawafi ba shine wa aba an yatufa hatta yatufa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ban isa ba bazan yi dawafi ba har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi wannan me san annabi ne ko me girman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ko kuwa gashi ya samu damar yi dawafi saboda an tura shi a matsayin jakada shi kadai ya je an ce yi dawafi yace wallahi bazan yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan shine halin waɗannan mutanen amma ba yanzu a zo ana ce maka wai alugungumai ne ai dama ya koma gun ƴan uwansa kafiri dan su a gun su ma fa Uthman bai taba ma musulunta ba kafiri ne shi haka ni'matullahi aljazairi yake fadi a cikin malaman shi'a Allah maduke sauki Allah sai ya saka musu isha'atu maqtali Uthman wa bai'atir ridwan ga wata matashiyar yada kisan Uthman yadda jita-jita ta yadu cewa ai an kashe Uthman da kuma mai gudanar na bai'atul ridwan wato bai'a da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi masa mubaya'a akan yaki yace ihtasabathu quraish quraishawa sun tsare Uthman inda ha a wurin su tsarewa ba wai kamawa za a cutar da shi ba dan me yace wala allahum aradu an yatashawaru la'alla abin da yasa ya dade a wurin su so suke su gama yanke shawara fi ma bainahum cikin abin da ke tsakanin su fil wad'i rahin a wannan hali da ake ciki shine al wad'i rahin turancin al'arabcin zamani ne ma'ana a halin da ake ciki yanzu shine al wad'i rahin so suke su yanke shawara su tunda ko za su yanke shawara wa yubrimu amrahum su kwalkwale su gama haduwa akan ra'ayi daya in an ce abram al-amra ya yanke hukunci an gama kwata-kwata kawai sai zartarwa to so suke su yanke hukunci thumma yaruddu Uthman bi jawabin sannan sai su saki Uthman ya koma da amsa tantacciya wanda aka tantance ita ce wanda za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi jawabi ma jaa bihi min ar-risalati da su bashi amsar abin da yazo da shi na daga sako wa tala lihtibasu to wannan tsayewa da suka yi masa suka zaunar da shi har su yanke shawara kafin su sake shi ya koma shine sai ya tsawo tunda kun san kafin a tattauna aje a kirawa ne wannan yace kaza wannan yace a'a ban yadda ba wannan yace kaza wannan yace ban yadda ba zai dau lokaci sai suka ce ka zauna har sai mun yanke shawara in mun yanke shawara kuma mu baka sako bai daya kawai ka je ka ga wato wanda ya aika ka muna gane ba to ana cikin haka fasha'a bainal muslimin anna Uthman qutila kawai sai jita-jita sai ta yadu a tsakanin musulmi wani shi kai wannan ya fa dade mutanen nan fa za su iya kashe shi ko kashe shi suka yi ne shikenan sai wani ya jiyo daga nesa ai an kashe Uthman shikenan sai labari ya yadu a tsakanin musulmi ai an kashe Uthman fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma balagathu al-isha yayin da wannan jita-jita ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an kashe Uthman sai ce la nabrahu hatta nunajiz al-qaum yace wallahi ba za mu gushe ba har sai mun yaki mutanen nunajiz shine mu yake su wa nafrugal amr mu gama da lamarin gaba daya shine injazi ka yanke abu ka kare shi yace ba za mu gushe ba har sai mun gama da waɗannan mutane mun yake su in dai har sun taba Uthman to ba za mu kyale su ba thumma da'a ashabahu ila albay'ati shine yace kowa daga cikin sahabbai kowa ya zo yayi mubay'a fafaru ilayhi sai suka zabura gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yubayyi'unahu ala alla yafirru sai mubay'a akan cewa babu mai gudu a cikin su saboda me me yasa ake buƙatar wannan bay'ar domin mutanen da suka fito ba yaki ba shirin yaki ba makami idan aka ce yakin kuma za a yi da gaske la'alla wani zai iya gudu ya tsorata saboda ba makami kowa daga shi sai takobi takobin kuma a cikin kufansa ba da shirin yaki ba takobi irin na matafi ba kibiya ba garkuwa ba mashi ba komai na shirin za a yi yaki amma an taho ne haka don haka sai yace kowa ya zo yi mubay'a cewa in ma yakin ya faru ba mai gudu wannan shine dalilin mubay'a da ake cewa bai'atul ridwan saboda me saboda a kwato jinin Uthman da labari yazo cewa an kashe shi yanzu in Uthman ba musulmi bane kafiri ne annabi zai masa wannan yace ku zo har a zo a kawo hannu a yi mubay'a har a saukar da aya a ce ma sauran mu'minin duk an yarda da su saboda wannan aikin akan wanda ba musulmi ba wal iyad billah to shine sai yake cewa wayubayyuhu wabay'atuhu jama'atun 'alal mauti wasu daga cikin su suka yi mubay'a da manzon Allah sallallahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutuwa ce ga mu mumin yadda kawai zamu mutu duk abin da za a je ai shine sharadin da suka yi na mubay'a dan galibi ita mubay'a za ku je a larabce wani yayi mubay'a ala kaza da kaza idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala alla yushrikna billahi galibi in akai mubay'a ana dora ta ne akan sharadi cewa mun muka mubay'a akan kaza to su wannan sun yi mubay'a ne akan ba za su gudu ba wasu kuma suka yi akan mutuwa cewa mu mun yi mubay'a ne akan mutuwa zamu yi akan wani lamari kun gane wannan kamar yadda daga cikin sahabbai wani zai zo ya ce shi ya musulunta yayi mubay'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim akan cewa shi zai zama mai nasiha ga kowanne musulmi wannan shine ma'anar yadda mubay'a ta kan kasance a tsakanin su sannan shi wa awwalu man bay'ahu farkon wanda yayi mubay'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa Abu Sinan al-Asadi Abu Sinan al-Asadi shine wanda ya fara mubay'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana ku rike wa bay'ahu Salamah ibn al-Aqwa sai da yayi mubay'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma alal mauti akan mutuwa shi har thalatha marratin har sau uku yana mubay'a yayi daya yace ya manzon Allah ni nayi maka mubay'a ne akan wannan lamarin sai dai in mutu akai ya koma yaji kamar bai yi ba ya sake dawowa ya sake dora hannun sai yace nayi mubay'a gare ka akan zan mutu akan wannan lamari ya koma ya sake dawowa yayi na uku wannan shine wa Salamatu ibn al-Aqwa fi awwalin nasi haka ne ko wa wasatihim wa akhirihim ma'ana yazo a tawagar farko yazo a tawaga ta biyu yazo a tawaga ta karshe wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadi nafsihi can bayan an gaggama kowa yazo yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannunsa nasa na dama wa qala ya dora akan hannun hagu yayi mubay'a wa qala yake cewa hadhihi an Uthman wannan hannun nawa da na dora akan dayan na dora shine a madadin Uthman wannan ta Uthman ce wannan mubay'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan kansa yayi wa kansa mubay'a yace wannan mubay'ar nayi ta ne a madadin Uthman waye Uthman ku duba ku ga Uthman yadda ya samu wannan daraja hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannun nan mai daraja mai albarka wanda yafi kowanne hannu albarka a tarihi ko a duniya gaba daya Allah bai halicci hannun da ya kai shi albarka ba shi aka dora aka ce wannan shine na Uthman wannan Uthman din da a gurin yan shi a kafiri ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yadda da kafircin sa ba ya yadda da mumini ne har yayi mubay'a akan cewa yayi mubay'a da hannunsa akan cewa za a je a yaki quraishawa akan taba Uthman radiyallahu ta'ala an Uthman wa an sa'iri ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace walamma tammatil bai'atu yayin da wannan bai'a ta kullu ta tabbata ja'a Uthman sai ga Uthman din ya dawo bayan an gama ya dawo aka ganshi ashe kana nan ashe kana nan shikenan sai aka walwale magana kuma ta wuce amma ga abin da aka kulla shi ma sai yaje mubayar kar dai ashe an bar shi bai yi ba saboda kada tarihi yazo cewa ai bai yi ba shine ai na taba ku labarin wani lokaci da kore muna da lokaci wata rana wani mutum daga cikin yan rigima yan fitina zamanin da ake fitina-fitinan da suka auku tsakanin sahabbai a cikin khawarijawa a wani lokaci ya zo ya samu Abdullahi ibn Umar na taba ku wani labarin anan ya samu Abdullahi ibn Umar yake cewa ya ganshi lokacin yana bada darasi an zagaye shi a wani majalisi sai yake cewa Abdullahi ibn Umar ya Abu Abdurrahman zan tambaye ka tambayoyi guda uku shin da gaske ne Uthman ibn Affan bai halici yakin Badar ba da gaske ne Abdullahi ibn Umar yace eh bai halici yakin Badar ba an yi Badar ba Uthman sai kuma yace masa da gaske ne Uthman yana cikin waɗanda suka gudu ranar yakin Uhud Abdullahi ibn Umar yace eh da gaske ne Uthman yana cikin waɗanda suka gudu lokacin da abubuwa suka rikice hankali ya tashi wasu sahabbai suka gudu to a cikin su akwai Uthman wannan shi ma ba ƙarya bane Uthman ya gudu yace kuma da gaske ne Uthman bai halicci bai'atul Ridwan ba Abdullahi ibn Umar yace eh da gaske ne baya nan akai sai mutumin yace alhamdulillah yayi murna ya kama hanya zai juya sai ya ce a dawo tsaya shi yana ganin ya samu abin da yake so su in sukan Uthman ne khawarijawa ne dama so suke aje a soki Uthman sai kace a to ai ku ga sababin a zagi Uthman ya samu sai ibnu Umar ne yace dawo 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 zo tsaya kaje Badar da ya bai je ba me ne dalilin da yasa Uthman bai je yakin Badar ba Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace ya tsaya a gida ya jinyar matarsa matan nan tasa kuma Ruqayyatu ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce yi zaman ka a gida saboda ba ta da lafiya ita ce ta rasu kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin Badar mun fahimci wannan kun ga ashe kenan ba kin zuwa yaki yayi dan tsoro ba balantana a zo a zage shi a ce yaki zuwa yakin Badar Annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya zauna dan ya kula da yarsa yan nan kuma matar Uthman ce kuma jonna kun ga ashe in ya fita jihadi addini yayi in ya zauna a gida ma addini yayi duk umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da'a da yake nan wanne ne na biyu yakin Uhud yace yakin Uhud kuwa na'am da gaske ne yana cikin waɗanda suka gudu to amma bayan an yi wannan gudu gaba ɗaya da shi da waɗanda suka gudu sauran baki ɗaya me Allah ya faɗa a cikin alkur'ani akan su innal ladhina tawallaw ko menene yawa innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu shikenan waɗanda suka juya baya din nan daga cikinku ranar da jam'i guda biyu wato kungiyoyin nan guda biyu suka hadu akai karo akai yaki ranar yakin Uhud kenan shaytan ne ya zamar da kafafunsu saboda abin da suka aikata wala kad afa Allahu anhu shikenan sai Allah ya ce amma Allah ya yi musu afuwa to yanzu akwai mai kuma sukan su a yanzu nan mutun yanzu ya zo ya ce zai soki Uthman saboda ya gudu shi wanda ake kare addinin sa wanda aka gudu aka bar addinin in haka ne abun yake ya ce ya yafi kai kuma wannan azarbabi ka tsaya kake yi akan wannan kun fahimci wannan zancen to sauran na ƙarshe shine me wannan bai'atul ridwan cewa baya nan akai yace ka ji dalilin da yasa ma akai bai'ar baya nan shine shi din aka tura gaba ɗaya bai'ar saboda shi akai shine shi sai khawarijin kuma zai jikin sa ya sanyi sai kama hanya su lulu sai ya tafi kudu in mutun yana da mummunan nufi a zuciyarsa kawai ba abin da yake bashi farin ciki illa ya samu iya abin da yake so kuskuren mutanen kirki a ce shine aikin mutun a ce sai ya nemo shi to ya hadu da wahala kuwa shi yasa zai kaga duk mutumin da yake da irin wannan abu ba za ka ganshi da wani haske ba ko a duniya ballantana a lahira bakin ciki da damuwa ta ishe shi duniyar ba ta da dadi a gare shi ba zai iya sakewa ba kuma zuciyar ba ruhin alheri saboda waɗanda Allah ya ce yana so kai addinin ka shine ka tsine musu aka ga ba za a sami shiri a zuciya tsakanin Allah subhanahu wataala da mai irin wannan abu ba Allah madaukaki ya shiryar kullum mu ita ce addu'ar mu Allah ya shiryar Allah ya kintsa Allah ya dawo da mutane kan hanya to mu je ina ne sai yake cewa walam matammatil bai'a ja usmanu fa bai'a wa lam yatakhallaf an hadhihi al bai'a illa rajulun min al munafiqin yuqalu lahu jadd ibn qais babu mutumin da yaki ya koma gefe ba ai wannan mubai'a da shi ba sai wani mutum daga cikin munafikai yana gefe aka ce yazo ya mubai'a ce shi ba zai mubai'a ba munafiki haka ashe munafikan nan an san su ba wasu ne zaka ce a cakude suke da sahabbai har ballantana ka zo ka ce a gaba ɗayan su ma munafikai bane an san munafikan daban shi ya koma gefe bai yi ba yaje buya a jikin wani raƙumin saja shine sahibul jamal al ahmar da ake fadi yazo a riwaya don haka wannan shine kadai wanda bai halacci wannan mubai'a ba akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al bai'ata tahta shajaratin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki wannan bai'a ne a karkashin wata bishiya wa kana umaru akhidan bi yadihi a lokacin manzo Allah sayyidina umar yana rike da hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'qil ibn yasar akwai ma'qil ibn yasar shi kuma akhidan bi ghusni shajarati yarfa'uhu ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana rike da wani reshe na wannan bishiyar da yake daidai kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi wannan mubai'a a inda yake akwai reshen bishiyar ya sako daidai kansa ya dan matsa masa ya dan takura masa in ya miƙe sosai wannan abin din zai dame shi wanda kuma a lokacin bishiya ba abu ne mai sauki a ce a balle mata reshe ba kun san sahara ko in wani wuri ne sai a ce to a sa ga tariman asare sha'awar inuwar ake yi don haka ba za a sare bishiya ba sai ma'aqil ibn yasar ya sa hannunsa ya tokare wannan reshe kada ya sauko kada ya rika shafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har akai jawabin nan duk jawabin da akai duk maganar da akai har aka kare ta ma'aqil ibn yasar yana rike da wannan reshe saboda kada ya sauko ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fahimtar wannan to shine sai yake cewa wa hadhihi hiya bai'atur ridwan wannan ita ce ake cewa bai'atur ridwan wato bai'ar da a karkashin ta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya allati anzalallahu fiha wanda a cikin ta Allah madauki ya saukar da cewa laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba a wannan wuri ne aka saukar da wannan aya ta suratul fath kuma Allah madauki ba da labari cewa lalle Allah ya yadda da mu'minai yayin da suke mubaya'a tahta shajara su wannan masu neman laifin sahabbai ya suke cewa akan wannan aya sun ce ai idh yubayi'unaka wannan radiyallahu anil laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yadda da mu'minai wai da yace idh yubayi'unaka ai yana nufin lokacin yaddar kawai iya wannan lokacin wato mubai'an ne ana gama mubai'a wacin da yace idh yubai'unaka yayin da suke maka mubai'a to a lokacin ne aka yadda da su ana gama mubai'ar shikenan yaddar ta kare don Allah ku duba abinda bai fito kurukuru ba wallahi ja yan uwana wallahi ba abin mai dariya bane wadannan abubuwa abunda zai baka takeici yadda wai mutum yana son ya shiga aljanna ne zai karanta qur'anin Allah a qur'anin Allah Allah labarin da ya bayar akan waɗannan mutane mutanen kirki salihan bayi daga wannan labarin za a fito da cewa Allah baya son waɗannan mutane bayan shi ya faɗi cewa yana son su ya yadda da su ya sai fa alima ma fi qulubihim har wani mutumin yana a cikin su yana rubuta wannan abubuwan ku ba su wani lokacin ba su da dadin kaji eh wai yana cewa ai an samu daga cikin waɗanda Allah ya ce ya yadda da su din ai a cikin su aka go kuma lokacin da aka kashe Uthman an samu wasu wai daga cikin waɗannan mutane sun yi musharaka suna da hannu a cikin waɗanda suka kashe Uthman cewa in Allah ya yadda da su to gashi sun kashe Uthman kun fahimci zancen ma'ana so suke su ce ai tunda sun kashe Uthman ku a aqida ku sun zama ƴan wuta to Allah ya ce ya yadda da su waye ga maka wanda ya kashe Uthman da dan wuta ne wannan shine zancen kashe Uthman laifi ne ko ba laifi bane laifi ne amma wanda yayi wancan abin nan bai'atul ridwan ko da gaske an samu ne daga cikin su to in yana cikin laifin kamar yayi zina ne kamar yayi kisan kai kamar yayi kaza kamar yayi kaza kamar yayi kaza kuma duk waɗannan ba su kai shirka ba tunda Allah ya ce ya yadda da shi to wannan labari ne na ƙarshen rayuwarsa in ya mutu ya je ga Allah Allah zai yadda da shi ya sa shi aljanna saboda wancan mubayar da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan laifin da yayi a tsakani Allah ya yafe masa in ba a yafe wasu ba ma an musu azaba saboda wannan to shi yana cikin wadanda za a yafe mu saboda me mu muna gaskata maganar Allah ne ba zuwa zamu yi mu karana tsakanin tarihi mu ƙaryata Qur'ani saboda tarihi ba da tarihi da Qur'ani wannan ne fi gaskiya Qur'ani ya fi gaskiya a tarihi an ce kaza an ce kaza an ce kaza je ka gaskiya ne an yi kaza din to amma abinda Allah madaukaki ya faɗa mu mun tabbata a ƙarshe ita ce magana ƙarshe da babu wata gaskiya banda ita ko tarihin ƙarya ne in kuma tarihin ya inganta haka yake to abinda za a yi shine Allah ne kenan ya tabbatar mana cewa ya gafarta wa wanda yayi wancan abinda aka kawo a tarihi cikinin magana ta ƙari ko akwai wani abu da zaka iya banda wannan amma dan me za a zo a soke maganar Allah ai tai mata tawili kawai saboda wani abu na tarihi ban san ko kuma mijin da na hangi abu Allah ba mu adalci da mizani mai kyau wajen auna abubuwa kuma dai ayi karatu dan mafi yawa akwai jahilci duk da cewa akwai san zuciya da ta shiga cikin waɗannan abubuwa to akwai kuma jahilci a gun mafi yawan mutane ba su san menene hakikalin abubuwan da suka auku ba agogo na ba ya nuna daidai saboda katsewa sauran minti na na bakwai ina nufin to tayyib to shikenan sai ke cewa ibramus sulhi wa bunuduhu yanzu abinda zamu ji yanke hukuncin shi wannan sulhi sulhun hudaybiya yadda aka yi shi da kuma wato yarjejeniyar shine bunud na ga mana bunud ya wuce a baya mun sha magana akai ko me bunud jam'in band eh ba shi treaty din eh ba treaty kawai ba treaty sunan abu ne gaba da mana ɗaya kun yarjejeniyar ɗaya na ɗaya kaza na biyu kaza shine suke ce ma band to daga nan ne abin ya samu duk da yana cikin yace wa arafat quraish diq al mawqif quraishawa suka san mana suka fahimci kuncin matsayin da suke ciki fa asra'at sai suka yi gaggawa ila ba'fi suhail ibn amr suka aiki suhail dan amr li aqd as-sulh dan ya kulla sulh tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akkadat lahu suka karfafa masa Allah ya kuna fi sulh illa an yarji'a anna 'amahu hadha suka karfafa wa shi suhail ibn amr cewa in ka je gun wannan mutumin kada ya zama ku yi wata yarjejeniya sai rifaci cewa bana dai ba zai wannan umara ba ka gaya masa lalle an illa an yarji'a sai dai ya koma anna daga gare mu ya koma garin sa makka a madina ba dai makka ba amahu hadha wannan shekarar da muke ciki ma'ana kamar suna faɗa cewa wannan shine babban sharadi a harkar sulhu cewa bana dai ba umaran nan dole ta tsaya la tatahaddathu al-arabu anna domin me dan kada larabawa na kewaye su rika labari akan mu suna tattaunawa annahu dakhalaha alaina an watan abadan dan kada a samu larabawa suna tattaunawa har a rika bada labari a tarihi cewa ai da karfi yazo ya shiga makka su rika bada labarin cewa da karfi shine anwa an watan da karfi yawa kar a zo a ce da karfi ya shigo kaga su za su ga cewa rauni ne gare su a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karfi yazo ya shigo ba da sulhu ba fa atahu suhail ibn amr sai suhail ibn amr yaje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a tattauna sulhu da shi falamma ra'ahu alaihi salam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi qala sai yace qad sahula lakum amrukum lamarunku yayi sauki lamarunku insha Allah zai sauki wannan ana ce masa arashi mun san arashi da Hausa kaga wani abu kai masa fassara ta alheri saboda wani suna da yake dauke da shi don me saboda shi mutumin da yazo sunan sa Suhail ibn Amr Suhail ma'ana mai sauki saukin lamari shi kuma shi ma tasgiri tasgiri ne na Sahal in cin sunan sa Sahal ana nufin mutum mai sauki Suhailun kuma dan karamin mai dan sauki sauki to shine sunan wannan bawan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano shi tunda ya san shi sai ce a to da alamar wannan zaman namu akwai alheri kuma lamari zai zo mana da sauki saboda wanda aka turo sunan sa wani wannan sunan sa ne Arashi ba canfi ba canfi shine abinda ya rudduka zai sa ka koma ka fasa abu saboda tsoron sharri in ko saboda sa ran kyakkyawan fata abu kace abun alheri zai faru wannan ba matsala bane shi ake ce ma arashi shine kyakkyawan fata shine fa'al to mu ci gaba dai wannan na san kun karanta shi a babin tauhidi arada alqaumus sulha mutanen suna buƙatar sulhi hina ba'athu hadha arrajul yace lalle mutanen nan sulhu suke so tunda ka so ga tunda kuka ga cewa wannan mutumin suka turo faja'a suhailun fatakallama tawilan sai suhailu yazo yayi magana magana mai tsawo thumma ittafaqa sannan sai suka yi ittifaqi ala qawaid sulhi akan ka'idojin wannan sulhu wa hiya hadhihi ga su zamu ji abubuwan da aka yarjejeniya akan su al-awwal na farko ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yarji'u min amihi annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma a wannan shekarar zai koma ba zancen yin umara fala yadkhulu makkata ba dai zai shiga makka bane ba wa idha kana al-amul qabil in shekarar badi tazo mana badi dakhala al-muslimuna fa aqamu biha thalathan an yarjejeniya cewa musulmi za su zo su shigo za su yi kwana uku a ciki kwana uku ma'ana a bari bana a tafi amma badi a dawo za a shiga makka ayi umara kuma za a yi kwana uku akan hanya kuma a koma ma'ahum silahur rakibi abinda za su shigo da shi badin ma shine makami na mai tafiya mahayi wanda zai tafiya shine as-suyufu fil qurub shine takobi ya zama a cikin kufe irin da yadda aka zo bana din to amma dai baba nan ba wala yata'arradu lahum ko wala yata'arradu lahum bi ayyi naw'in min anwa'it ta'arrud babu mai bijiro musu ya taba su ko ya tsokane su ko ya musu wani abu wannan kwana uku da zasu dai kenan biyu wad'u al-harbi bayna at-tarafayn 10 sinin a sauke yaki a aje yaki tsakanin mutanen makka da mutanen madina har shekara 10 shekara 10 an aje yaki ya'manu fiha an-nasu mutane su zauna cikin aminci da zaman lafiya wa yakuffu ba'dhum an ba'd kowanne bangare ya kame hannunsa daga taba bangare daya kungo wannan shi ma yaje ne shekara 10 an aje yaki wannan shi nasara ne ga musulmi ko ba nasara bace wannan shi kadai shi yasa Allah madauke saukar da suratul fati aka kira wannan abin da aka yi sunan sa fatihu domin fatihu makka bai zo ba lokacin sa amma wannan abin da aka yi kafin fatihu makka ne Allah ya kira shi fatihu shi yasa aka saukar da suratul fati fa asabahum fathan qariba sakamakon wannan mubaya'a shi kansa cewa a zauna har waɗannan mutane da suke kokarin su je har Madina za su yake ku su tumbuke Madina su kashe mutanen ta su kwashe mazan da mata da yara masu irin wannan tunanin har a zo a tilasta musu su yadda da za a yi sulhun shekara 10 ba yaki ai an ci nasara kage yanzu ba zancen musulmi ya rika buya a wani wuri yanzu musulmi yana da yanci shi mai yanci ne zai zauna a Madina ya addinin sa zai zagaya kewayen kauyukan Larabawa ko ina ba yaki kuma ba wani bakuraishi da zai taba shi ko wannan ya isa cin nasara na uku yarjejeniya ta uku man ahabba an yadkhula fi aqdi muhammadin wa ahdihi dakhala fihi duk wanda yaso ya shiga gefen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gefen alƙawarin sa ya zama karkashin alƙawarin sa wa ahdihi da alƙawarin sa dakhala fihi to yaje ya shiga wa man ahabba an yadkhula fi aqdi quraish wanda yaso ya shiga karkashin kullin alƙawarin larabawa ahdahu dakhala fihi shi ma yaje ya shiga wa tu'tabaru al-qabilatu allati tanḍamma ila ayyi al-fariqayn juz'an min dhalika al-fariq kuma duk qabilar da ta tattara ta koma zuwa ga wannan bangaren to ana daukar ta a wannan bangaren take ma'ana abinda suke nufi idan a cikin qabilul larabawa wata ta zabi cewa za ta yi gefen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ta je an bata yanci a wasu gefen Laraba kuma wasu daban kabilun da ba Qurayshawa ba wanda suke kewaye da Makka in suna so su shiga karkashin alƙawarin Qurayshawa su ma su je za a dauke su cewa suna bangaren wadancan wanda yace yana son nan shi kuma shi ma an ba shi dama ya shigo wannan bangare ne kaga ashe musulunci ya samu yanci mai karfi da har za a ce an bar wasu su zo su shige shi kun gane wannan to sai yake cewa aka ci gaba kai fa ayyu udwani tata'arradu lahu ayyun min hadhihi alqaba'il duk wani udwani duk wani wato ke ta haddi duk wani hari da wata daga cikin waɗannan kabilu suka samu wani ya kawo musu hari yu'tabaru udwanan ala dhalika alfariqi duk wata kabila da take karkashin alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in wani ya kawo mata hari to ana daukar an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hari duk wata kabila da ta shiga karkashin Qurayshawa in aka kai mata hari to kamar an kai wa Qurayshawa duk za su taru su taimaka mata kun fahimci wannan sai na hudu man ata muhammadin min Quraysh ku hakuri haka rubutun yake shi yasa bai rubuta sallallahu alaihi wasallam mun gane yawa wanda ya jeyo muhammadu sallallahu alaihi wasallam min Quraysh daga kabilar Qurayshawa min ghairi izni walihi ba tare da izinin iyayensa ba ko majibintansa ba in bawa ne mamallakansa waliyansa in kuma da ne iyayensa duk lafazin waliyi duk zai hau kan wannan ma'ana duk wanda yaje yace ya musulunta ya koma gefen Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tare da izinin iyayensa ba misali ai hariban minhu ya gudo daga gun ƴan uwansa kafirai ya tafi ya musulunta gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raddahu alaihi to Muhammadu zai dawo da shi gurin kafirai ku ji irin wannan abu shi yasa har sahabbai suka kuka saboda wannan abu su suna gaga dama waɗanda suka cuce su suka kore su dama ta samu za su rama su kace-kace da su amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan abu har Umar yake cewa alasta rasulullah ba kai ne manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba an maka alƙawarin taimako ba ya zamu yarda da wannan kaskanci wannan ne mun taba magana akan sa a baya zamu zo duk yana nan sai ce wa manja a Qurayshan wanda kuma yaje gun Qurayshawa daga mimman ma'a Muhammadin daga cikin mutanen da suke tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai hariban minhu shi ma in ya gudu in wani ya ridda ya gudu ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin Qurayshawa kafirai lam yuradda alaihi shi kuma ba za a dawo da shi ba kaga dole kaga misali irin waɗannan abubuwa din shi yasa idan ana maganar sulhu da zama da tattaunawa da abokan gaba su ake sawa dattije ake sawa waɗanda suke su sakamakon ƙarshe suke hangowa in ka sa saurayi a irin wannan wallahi ba zai yi ba ne sai haba wallahi ba zan yadda ba duk abin da za a yi duk in ya so komai ma ya lalace duk sama da ƙasa ta haɗe to sai zama sakamakon kuma da za a iya samu a ƙarshe sai a rasa shi shi yasa malamai da yawa sun yi rubutu akan sulhun Hudaybiyya da irin darussan da ke ciki da irin maslahar da aka samu a ciki ban sani ba ko wasu za su yi mana binciken waɗannan su ma darussan cikin sulhun Hudaybiyya za a samu su su yi rubutu a cikin su kawo mana ba sai mun tsaya a kansa ba la'alla in kuka binciko maji ko ƴan kaɗan ma karanta to lokaci ya tafi da yawa ina za mu tsaya ko mu tsaya kan wannan sai mu je ko mu tashi da ƙarshen me ya biyo bayan wannan yarjejeniyar saboda duk akwai dogon zance a kansa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi kuma mai amfani ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da dukkan wanda ya karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada zukatanmu akan abin da ke daidai Allah ya taimaki addinin musulunci ya taimaki musulmi Allah kuma ya tsare mu daga kowace irin damuwa da kowace irin fitina ya ba mu zaman lafiya da natsuwa a wannan ƙasa tamu duk abin da zai ja mana tashin hankali muna roƙon Allah madauki ya kade shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba mu damar a isar da sakon nan na musulunci ya isa zuciya daga zuciya zuwa zuciya kuma ya amfanar da shi to nan menene sanarwa ce yace ana sanar da masu son zuwa wa'azin Lagos cewa da su kai kudin motar su 5,000 wurin Nura zuwa ranar Litinin ake son ko a san adadin masu zuwa kuma ana sarin cewa za a tafi ranar Alhamis da karfe 6 na safe. To Allah ke mu. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Akwai na? Yawa, na saura da Allah sanarwa abin da ya shafi